أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله da izinin Allah madaukin sarki da taimakon shi da kama shi zan mu ci gaba cikin karatu a wannan littafi na mai albarka al-Jami'u Sahih na al-Imam al-Bukhari wannan shine darasin mu na 20 zan mu tashi hadisi na 101 amma hadisi na 100 da mun karanta can baya bamu yi bayanin komai akan shi ba saboda lokaci yau zan mu yi bayani akan abinda zan mu tsanta a cikin shi hadisi na 100 yau zan mu karanta muqaddimar da muke yi ba sai zuwa darasi na gaba kai tsaye hadisan zan mu fara da su hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi na 100 daidai a cikin wannan littafin inna Allaha la yaqbidu al-ilm intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah bai karbe ilimi ta hanyar kwacewa kawai ya kwace shi daga bayi walakin yaqbidu al-ilm bi qabdul ulama sai dai yana amsa ilimi da amsan malamai hatta idza lam yabqi alimun har sai ya zama na babu wani malamin da aka bari ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai malamai su mutane su dauki ru'asa juha shuwagabanni jahilai cikin addini fasu'ilu sai a tambaye su akan mas'ala ta addini fa abtau bi ghairi ilmin sai su bada fatawa ba tare da ilimi ba fadallu sun bace wa adallu su batar da wani su basu sani ba ba su ce basu sani ba sai su batar da kansu kuma su dama su watattu ne su batar da wani wanda duk wanda ga wannan zamanin ya san wannan mas'ala yadda take da yake cewa Allah bai amshe ilimi yana nihin ya kwae shahe shi daga kirjin wa'anda ya ba ma shi Allah bai haka na wa kana ta hadisin nabi bi zalika wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da ya bada labarin nan da ya ba su a cikin hajjatul wada ne haji ta bankwana kamar yadda al-Imam Ahmad da Tabarani sun yi ruwaya daga hadisin Abi Umama suka ce lokacin da hajjul wada ita zo Annabi sai ya ce ku riki ilimi ku nemi ilimi tun kafin a kwace shi kafin a dauke shi sai wani bakawi ya ce ya ma'aikin Allah ya zo a dauke ilimi kuma ya ce ala inna zihabal ulama zahabu hamlatuhu ya ce tahiyyan malamai shine tahiyyan masu shi sai da ya faɗa har su uku Ibn al-Munayyir Allah mashi rahama ce mahawhu minasu mahawul ilmi minasu dur ya izin fil qudrah Allah a ce ya ba ma mutum ilimi a cikin kwakwalin kirjin shi kuma ya kwace abin shi ya ce wannan Allah yana iyawa illa anna hadhal hadith dalla ala adamu qu'i sai dai wannan hadisin yayi nuni akan cewa Allah bai yin haka na duk wani abin da muke ganin mustahil Allah ba dan bai iya bane yana iyawa amma a tsari shi ne yasa cewa bai yi haka nan kin ba ba dan bai iyawa ba ya kwace ilimin ya raba mai shi da shi yadda ake kwace dukiya yana iya yin haka nan Ibn al-Munayyir Allah mashi raham amma a tsarin na Allah ya ce bai yin haka nan kin ba zatta abu ku ba a cikin Fathul Bari din da ke karanta zai ga Ibn al-Munayyir ana iya ana yawan ambata shi duk inda ka gani cikin Fathul Bari an ce qala Ibn al-Munayyir to ka rike wannan magana da hannu goma dan saboda da babban malami ne wanda sharhi yayi na Sahih al-Bukhari ya bace sharhin ya bace duk inda ka ga wata magana ta shi Ibn al-Munayyir guda biyu ne dawa da kani Ibn al-Munayyir kin wannan dan uwan ne wanda shi yake da sifatar sharhin Sahih al-Bukhari wanda Ibn Hajar yana daga cikin manya-manyan littattafan wanda ya dogara da su kamar yadda muka yi bayani mai sani cewa lokacin Ibn Hajar yana wannan sharhi manya-manyan littattafai shuruh na Sahih al-Bukhari da ya hada wayan shi ba su da iyaka wasan sai shi kade ma yake da su to daga ciki akwai Ibn al-Munayyir kin wannan yayi sharhin Bukhari amma ya bace sharhin shi yana cikin gayatul rawa to ƴan maganganun ɗaya-ɗaya ma da Ibn Hajar yake daukowa a cikin Fathul Bari in ka gansa zakka maganganu ne tuku tabwi ma az-zahab maganganu ne wanda da za a rubuta su da ruwan zinare ba a musu kiba kimanta su yadda ya kamata ba duk maganar da zai faɗa a kalkashin hadisi Ibn al-Munayyir zai kasance babban malami ne akwai ikhtilafi da ake samu wani ɗalibi ya ce ma malami ina ganin ana ta yawan cewa Ibn al-Munayyir ya ce kaza a Fathul Bari Ibn Hajar yana cewa Ibn al-Munayyir ya ce kaza kalkashin hadisi sai in koma kalkashin hadisin kuma sai in bincika a littafin na Ibn al-Munayyir in bincika an ga wannan magana babu ita ko daya ya ƙara hadin wata kuma in bincika an ga dukkan maganganun da yake faɗa ya ce Ibn al-Munayyir ya ce kaza kuma Ibn al-Munayyir yana da littafi in duba sai in ga babu ita ya aka yi Ibn Hajar yake haka sai ya ce mishi warware wannan iskalin kasance Ibn al-Munayyir guda biyu ne wa da kani wanda littafin nashi yake nan kanan ne nawa yayan babu shi ya bace shi kuma yana daukowa daga littafin yayan kuma duka Ibn al-Munayyir ake ce musu kenan shi yasa dan ka gani ba zaka ce ba Ibn Hajar ya dauko magana kuma babu ita a cikin wannan hadisin abinda zan mu doka na ilimi shine zaburarsa akan har da ce ilimi kuma da tsoratarwa game da dokan shugaba cikin addini jahili kuma cikin shi akwai cewa fatawa shugabanci ne na hakika kuma cewa duk wanda ya shugabanci cewa ya bada fatawa ba tare da ilimi ba to wannan ya tabbatar da cewa na halakar da kanshi fatawa ita ce babbar ri'asa shi nan gurin annabi ya ce ru'asa mutane su riki shugabanni shugabanni nan al-mufti ne yake ne masu bada fatawa dan su ne shugabanni a hakika to kada mutun ya dauke su a matsayin jahilai kuma sanin cewa fatawa ba da wakilci ne na Allah mutun zai san cewa in an tambaye shi wani abu ba karamin garaje bane kawai ba da amsa saboda addinin Allah ne akwai manyan magabata sosai wanda sun kai matsayin mufti ne kin amma kuma ba su amsa dan saboda sun san cewa wakilcin Allah ne kake je kamar shi ƙarya da shi malamai suka yi hujja akan cewa a zamani gabaki daya ba a rasa wanda yake mujtahid ne ko wani zamani sai an samu yana da mujtahid kin shi wanda ya kai martaba ta ijtihadi Allah kuma shi yake aikata yadda ya ga dama wannan mas'ala Ibn Hajar yace zai koma gare ta a cikin kitabul i'tisam a cikin sahih al-bukhari in kenan sai sabon babu da zan mu tashi na yau shine babun hal yuj'alu lin-nisa'i yawmun ala hidda fil ilm baban babu na 35 a cikin kitabul ilm Al-Imam al-Bukhari Allah mushi rahama yake cewa baban da ke magana shin za a sanya mamata wani wuni su kadai a cikin karantar da su menene hujja sai Al-Imam al-Bukhari yake cewa haddasana Adam haddasana Shu'ba nan ya kawo shi muhimman dan ya gabata shine Adam ibn Abi Iyas haddasana Shu'ba haddasani ibn Asbahani qala sami'tu Aba Salih Zakwani yuhaddis an Abi Sa'id al-Khudri qalat an-nisa' lin-nabi mata sai suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam galabana alaikar rijal mata sun maza sun rinjaye ka akan miya maikin Allah ma'ana kullun tare kake da maza kana karantar da su mu ban mu samu tunda majalisin hada shi an ji ai ma ce ba zawa take ta zamana ba to suka ga wannan mata maza sun kware suka ce faja Allah na yawmin min nafsika ka sa mana wani huni daga cikin karan kanka wanda zaka zo ka rika karantar da mu fa wa'adahunna yawman laqihunna fi sai annabi ya ba su alƙawarin wani huni da zai gamu da su cikin shi fa wa'azahunna sai musu wa'azi wa amarahunna ya umarce su fa kana fima qala lahunna cikin abinda annabi ya gaya musu da ya musu karantar da su kin yace ma min kunna mar'atun babu wata mace a cikin ku tuqaddimu salatu min waladiha wadda zata gabatar da guda uku cikin diyanta ma'ana sun rasu illa kana laha hijabun minan nar sai sun kasance mata shamaki daga wuta fa qalat mar'atun sai wata mace tace wa sanataini muhabbi wa ya ma'aikin Allah fa qala wa sanataini annabi yace habbi ma ina wannan faralar bayanin wanda diyan shi zai rasu guda biyu suna kanana hadisi na gaba al-imam al-bukhari na 102 yake cewa haddasana muhammad ibn bashar qala haddasana gundur mun muce shi ai muhammad ibn bashar ai an hade shi ko yana ciki amma an hade shi yake cewa haddasana shu'ba ana abdurrahman ibn al-asbahani an zakwan ana abi sa'idin al-khudri ana nabi bi hadzal hadis bi hadza ya hadu wannan hadisin wa ana abdurrahman ibn al-asbahani qala sami'tu aba hazim an abi huraira qala salasatun yablug lam yablugul hins yara a cikin wannan hanya kuma al-imam al-bukhari da ya kawo karin da aka samu annabi ya bayyana cewa guda uku wanda basu kai dokar zinubi ba ma'ana basu balaga ba suka rasu al-hins wa kanu yusuruna al-hins al-azim al-hins shine kawai zinubi basu kai dokar zinubi ba ma'ana basu balaga ba sun suka rasu to mutum yake samun wannan lada a cikin fa'idodi wannan hadisin duka suka gabata a cike akwai faralan mutun ya gabatar da diyan shi ma'ana diyan shi sun rasu ya zo cikin hadisin na Tirmidhi wanda yake garib ne da sunan Ibn Majah ta hanyar Ibn Mas'ud marfu yake cewa man qaddama salasata min al-waladi lam yablughul hinsa duk wanda ya gabatar da yaro guda uku cikin diyan shi wanda basu kai balaga ba kanu lahu hisanan hasina min annar zai kasance mishi babbar ganuwa mai kwari game da shiga wuta Abu Zar yake cewa qaddamtu sunayni qala wa sunayni yace har wanda ya gabatar da bima yace eh har bima Ubay ibn Ka'ab yake cewa qaddamtu wahidan ni kuma da ɗaya ne na gabatar sai annabi yace wa wahid har ma ɗaya kenan nan cikin ruwaya nan an samu cewa har ma guda ɗaya sai dai ruwaya ce da take mai rauni mata da inganci daga bakin biyin can aka tsaya shine wanda yake daidai Al-Qabus yayo istinbadi da wani shi cikin cewa hadisin Abi Hurairah wanda ya gabata cikin riqaq ya bayyana wannan abun kuma shine abinda al-Imam al-Bukhari ya mushi yayi kulla babi akan shi cewa wanda ya gabatar da diya asaniya nabiyu abinda al-Imam al-Bukhari ya mushi tarjama shi cikin janaisin fadlu man mata lahu waladun fa hatasaba baban dake zan mutar da cikin kitabul janaiz Bukhari ya kulla babi yake cewa babun dake bayanin wanda diyan shi suka rasu kuma ya nemi ladan Allah kenan wannan a can babun janaiz haka ya kulla baban kuma ya kawo wannan hadisin yace al-ihtisabu wal hizba wal hisban shine mutun yayi kokarin neman ladan Allah akan wannan abun wa an yi akabira bi masabihi ya nura da cewa wannan musiba ta shi da ta same shi yayi fatan cewa Allah ya bashi ladan kenan wannan samun ladan sharadi ne akan cewa sai mutun yayi hakuri kuma ya nemi ladan Allah bai kashin hakuri bai ta fada fade ta wasu abubuwa wanda ba su kamata ba ya mai da lamari ga Allah kuma ya nemi ladan shi dan ikhlasi sharadi ne a cikin karba ayyuka shi yasa kullum mafi girman abin da mutun zai roka cikin ibadin shi da karatun shi shine yin ikhlasi Allah ya kiyaye shi daga riya da ji da jiya tarwa shi yasa al-Imam Shadibi Allah mashi rahama a cikin hirzul amani yake cewa a cikin muqaddima wa nadaitu Allahumma ya khaira sami'in a izni min at-tasmi'i qawlan wa maf'ala ina kiran Allah ya kiyaye daga tasmi'i tasmi'i shine yi dan a ce kaza har a ce wani ya iya yace asalisa mafhumul adad anan gurin la yadullu ala zaid wala ala naqis bayyanuni akan cewa abun da yayi sama ga wannan idan muka san wata kaida ta usul cewa mafhumul adad la atibara lahu inda al-usuliyin wancan hadisin da yace har mutun daya ma hadisi ne wanda yake da ifi amma kuma magana hakanan take har wanda ya rasa daya dayan in yayi ne yayi dan Allah yayi ihtisab yayi hakuri zai shiga cikin samun wannan ladan me yasa dan saboda irin wannan guraren mafhumul adad la atibara lahu mafhumi na adadi ba a nura da shi ko annabi ya faɗe su ne kamar yadda ake idlakin 70 ko ay idlakin 7 amma ba wannan kadai ake nihi ba kenan wannan ukun ba su kadai aka takaita ba to in aka takaice akan kenan wanda ya rasa hudu ha ya rasa biyar ha kenan sai a ce shi banda shi tunda dai nasi uku yace kai kuma ka rasa hudu kenan bakka ciki kenan shine yasa ake cewa mafhumul adad in dai ba cikin addu'a bane wanda a cikin ayyuka na ibada al-adad a cikin ibada in ya kasance shine maqsudun bi zatihi wannan ake itibari da shi amma in bai kasance ma kamar yanzu masalan maqsudun bi zatihi adadin raka'o'i guda hudu ne kenan nan baka ce ba mafhumul adad la atibara lahu barkai bakwai ko takwas to hakanan cikin azkar na bayan sallah masalan an ci salati wannan tahmidi 33 hailala wannan tasbihi 33 kace ai mafhumul adad la atibara barka kawo 100 to wannan adadin shi Allah yake bukata ba ka kari ba ka ragewa in ya zo cikin lafazin ibada ko kuma lafazin ba magana baban ayyuka dai na adadi da sauransu magana ce mai hadi mafhumul adad a irin wannan gurin ba alsahi da shi kenan ba kowane guri ba na biyar a cikin mas'alar daidai yadda al-Imam ya kawo ta su'alin nisa'a na amr dinihinna mata wajibi ne su nemi tambaya game da lamarin addinin su wa jawazu kalamihinna ma ar-rijali fi zalik kuma ya halitta su zance da maza a cikin wannan sha'ani cikin karatun kenan kaga raddi ne ga wanda suke cewa sautin mace al-aura ne sautin ta shi ma haramun ne idan da al-aura ne ya zama haramun ne a ji sautin ta gashi ko annabi ya karantar da su kuma su sun tambaye shi ya ba su amsa wa fi ma tamusul haja ilai da abinda bukata ta kama a cikin shi hakika an dauki ilimi da dama daga cikin ummahatul mu'minin da ma wasu daga cikin manyan mata wanda sun kasance manyan malamai ne kuma suna karantar da mutane kenan ya nuna cewa sautin mace ba haramun bane in bukata ta kama abinda dai aka shardanta shine amrul fitna amincewa daga fitina hadisi babe na gaba babu man sami a shay'an faraja hatta ya arifahu ba kenan wannan babe na baya tabbatar mana da cewa makarantar mata da karantar da su in an yi iltizami da shari'a halaka ne dan saboda gashi al-Imam al-Bukhari babe ya kulla akan abun kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa rana ga mata yana karantar da su da sharadin a kiyaye doka ta musulunci a ciki babe na gaba dake bayanin man sami a shay'an wanda yaji wani abu faraja'a yayi muraja'a ma'ana yace a maimaita mushi hatta ya arifo har ya san wannan abu al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Sa'id ibn Abi Maryam qala akhbarana Nafi ibn Umar qala haddathani ibn Abi Mulaika ana anna Aisha zaujin Nabi cewa Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه Aisha ta kasance ba za ta ji wani abu ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bata sani ba sai ta ƙara memetawa hatta ta arfa wa hatta san shi wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi wata rana ya ce man husiba uziba duk wanda aka ma hisabi gobe kiyama sai an azabtar da shi qalat aisha sai aisha tace fa qultu sai nace a walaysa qayulullahu ta'ala ya ma aikin Allah ba gashi Allah bai na ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za a ma mutun hisabi kuma gashi kace duk wanda aka ma hisabi sai an mishi azaba qala sai tace fa qala sai annabi yace inna ma zalikal arad wannan ana nihin bujuro da ayyuka abinda Allah yake nihi fa sawfa yahasabu hisaban yasira bujuro da ayyukan bayi ba hisabi na keke da keke ba yace walakin man nuqishal hisabu amma wanda aka ma keke da keke wajen hisabi ya halika zai halaka kenan nan Aisha ta fahimci wannan nassin da kuskure wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da tayi muraja'a ya fahimtar da ita abinda ake nihi shine cewa a maka hisabi daya bayan daya ba a barin sagiratun wala kabira babu afuwa Allah a ciki wannan kowa halaka zai amma Allah madaukin sarki wanda zai amma ya hasabu hisaban yasira kawai shine al-arad abujuro da ayyukan gasanin gurin alma Allah madaukin sarki yayi afuwa yayi rangwame gare su yadda wani hadisin can ya fassara wannan hadisin yake cewa inna Allah ta'ala yadni kafahu minal mu'mini yawmal qiyama Allah gobe kiyama zai kusantar da sutura shigami da mummuni yace mishi aminta kaza fi yomi kaza wana ka aikata kaza rakka za ka aikata kaza rakka za sai yace eh lalle Allah na aikata an zanu Allah ya zanu mishi zinuban shi duka ya san cewa lalle kawai shi sai wuta sai Allah yace mishi to yanzu daga nan daga ni sai kai ne ba wanda ya san su a duniya na ruha maka asiri to yanzu ma ba wanda zai ji dan haka na maka gafarar su wannan rahama ta Allah kenan irin wannan hisabu amma in ka huri ne kuma an zo a ce mishi ka aikata kaza rakka za ka aikata kaza rakka za sai yace ƙarya ce bai ba sai a ce Allah ya ce mishi ga mala'iku nan ha alhafaza sun rubuta ƙarya ce za su maka su zo su ce eh ya Allah mun rubuta ya aikata shi yace ƙarya suke anan gurin sai Allah ya toshe bakin nashi rada gabban shi su yi nuɗiki su ce yace ce ya Allah eh haka ne ya aikata da mu aka je aka yi da mu yayi anan gurin da kuma shaida sai a ce yau zan huddo maka shaida wadda take ta karan kanka ka ƙaryata mala'ikuna ka ƙaryata ni gangan jikinka dai baka ƙaryata ta ba wadda da ita aka je aka yi abin kafa ta zanu duk abin da aka yi da ita hannu ya zanu duk abin da aka yi da shi to anan kuma rada babu zancen yace ƙarya suke yi rada in yaso sai ya shiga zazzagin su yace fa iyakunna kuntu unadi dan kakku sha wahala ne nake tafafutuka akan in kare ku amma ga shirka to wani asiri sai ce an takana Allahu allazi yada kullu shay Allah da ya ba kowa magana shi ya ba mu mi magana zarginka na banza ne Allah ne ya sa mu mi magana kenan wannan shine irin hisabun da in aka ma kowa zai halaka amma hisabun da Allah yake ni shine al-arab kawai fa'idodin da zan mu dauka cikin wannan hadisan mun gani can baya an uwa irin babban malami wani malami ne wanda muka ce ya ma al-Imam al-Bukhari istidraki akan wasu hadisai al-Hafiz yayi istidrak akan wanda har mun dauki misalin hadisi biyu al-Hafiz Daruqutni to wannan hadisin yana daga cikin hadisan da Al-Hafiz Daruqutni ya yi gyara akan Bukhari akan su nan yace mu sani cewa wannan hadisin yana daga cikin hadisan da Al-Imam Daruqutni ya yi gyara akan Bukhari da Muslim Bukhari ya huddo shi Muslim ya huddo amma Daruqutni ya ce yana da gyara akai menene hujje shi ce ikhtalafat ruwaya fihi an ibn abi mulaika ruwaya daga tasaba huska sanadin ruwaya wannan hadisin daga ibn abi mulaika san an yi sabani farawa anhu an aisha wa anhu an al-qasim anha wani lokaci a ce daga ibnu abi mulaika daga aisha wani lokaci kuma daga ce daga qasim zuwa ga aisha kenan yace wannan sabanin da aka samu lalle wannan yana nuni hadisin nan yana da ittirabi a cikin shi akwai ittirabi na sanadi kenan menene yasa al-imam al-bukhari da muslim haƙiƙa dara kudin yace yana da gyara kamar yadda kawo shi a cikin al-ilzamatu wa tatabbu sai ibnu al-mulaki ne yake cewa wa jawabu an haza laysa illatan li jawaz an yakuna sami'ahu minhu wa min qasiman yace wannan amsa shine da za a ba dara kudini cewa wannan ba illa bace ba matsala bace dan tana yiwa ya kasance ibnu qasim ya ji daga aisha kuma ibnu abi mulaika ma yaji daga aisha wani lokaci a rawaito daga gare shi wani lokaci a rawaito daga aisha ma dama dai ya tabbata cewa kowannen su yaji hadisi daga aisha inda a ce daya daga cikin su bai ji hadisi ba qasim ibnu muhammad shine daga cikin fuqaha usaba wanda yayi karatu wajen aisha dukkan su ibnu abi mulaika shi ma haka nan kenan dan an ce wannan ya rawaito wannan ya rawaito babu matsala ba yadda rawi bane kowa ya rawaito kin nan ita ce hamsar da aka ba dara kudin wannan hadisin in farar da bihil bukhari bukhari ya kadaita da hadisin nan gami da muslim amma cikin hanyoyin shi akwai cewa laysa ahadun yunaqashu hisabi yawmal qiyama illa uzib babu wanda za a ma hisabin keke gobe kiyama sai an mishi azaba bukhari a cikin kitabut tafsir yace illa halaka sai ya halaka kenan wa ma'ana alhadis ma'ana shi shine annahu mufidun ila istihqaqil azab cewa mutun zai cancanci azaba illa izla hasanata lil abdi amaluha illa inda Allahu fadlihi wa qadarihi lahu alaiha wadayatuhu laha dan duk wata hasana din da zaka aikata sallah da azumi da zakka duka da gangajikin da kai amfani da su Allah shine ya baka ni'imarsu kadan yace ka biya ni'imarsu kadan yace ka biya zakka ba zakka biya su ba wani daga cikin bani Isra'il wanda an ba da kissa ce mashhuriya wajen malamai a tafsiri al-Imam Ibn Kathir ya kawo ta wani daga cikin bani Isra'il tun a halice shi cikin duwatsu yake yana ta bauta Allah bai taba sanin sabo ba gobe kiyama aika tada shi Allah ya tada shi da ya rasu yace mishi ka je ka shiga aljanna dan faralata yace ya Allah dan aiki na dai tunda shi ne shi wannan aikin da bai taba sabo ba kuma wannan ayyukan yace mishi to yanzu bar a gama ka da mala'iku su yi hisabin ni'ima daya ni'imar ji da gani kadai ni'imar ji kadai da nan maka aka yi hisabi kowace ni'ima ta tashi ta dau hakkin ta cikin wannan ni'imomin da Allah ya maka ni'imar ji kadai da ta tashi ta cinye ibadin nashi gaba daya to kenan saboda ai Allah ya baka su ga wuta nan muna sha ga ruwa muna sha da yake ba na Allah bane ai biya muke yi to shi ko idan fa na Allah ne biya muke facture ake kawo lumfashin ba biya ake ba to su ma in yace wannan facture kin zai maka ibada ka ba ta biya wannan abun ba kenan sai yake maka rahama yace wannan aikin naka na amshe shi waccan ni'imar na baka ita kyauta na baka ita kyauta in kuma kan matsa kace dan aikin ka ne sai ayi hisabi kagan aka huddo facture killin hashinka na rayuwa duka ibada taka ta biya a koma zuwa gaji a koma zuwa ga gani kowanne ga baki daya kenan mutun zai san cewa lalle rahama Allah ce take tsirar da shi ba aikin shi ba sai babu na 37 babun li yuballigul ilma shahid al-ghaib baban da ke bayanin cewa cikin ilimi wanda ya halarto ya isar da wanda bai halarto bai isar da ilimin ga wanda bai zo ba qala ibn abbas an-nabi ibn abbas shi ya hudu wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bukhari ya kawo ta mu'allaka dan a cikin ya littafin ya kawo ta a matsayin mausuli yake cewa bukhari Allah mashi rahama haddathana abdullah ibn yusuf قال حدثني ليس قال حدثني سعيد عن ابي شريح انه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البؤس الى مكه ينا تورا ميا قا زوا ga makka wannan hadisi ne shahararri akwai riyadus salihin yake cewa izalli ayyuhal amir ka bani izini ya kai wannan shugaba u hadisuka qawlan in baka wata magana qama bihi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yayi tsaye da wannan magana qalgadimin yawmil fatahi wan shekara ranar fatahun makka an yi fatahun makka yau wan shekari annabi ya tashi wannan magana yace sami'atu uzanaya kunnuwana sun ji wannan magana wa ahu kalbi zuciyata ta kiyaye wa absartuhu aynaya da annabi ya hada kuma idanuna suna ganin shi hina takallamu bihi lokacin da ya hada maganan nan hamidallahi ya gode ma Allah wa asna alaihi ya yabe shi sun makala sannan sai annabi yace inna makkata harrama halla ku sani makka Allah ya haramta ta ma'ana ya haramta yaki cikin ta wala yuharrimuha an-nas walam yuharrimuha an-nas ba mutane suka haramta ta ba yace fala hilu limri'in bi halitta ga mutum bai yumin billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar lahira an yi suka bi hadaman ya zubda jini cikin makka wala ya adud bi hashajara ko kuma ya cire wani itaciya dake ciki yace fa in aharun tarakhasa li qital rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fiha idan wani ya yi rangwame da yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin ta fa qulu to sai ku ce kenan tunda Allah ya haramta yaki cikin makka wani yana iya zuwa ce to ga annabi ko yayi fatahu makka to annabi sai ya ce musu in wani ya ce muku ai annabi yayi fatahu yayi yaki a makka ku ce mishi inna allaha qad azina li rasulih Allah shi ya bada izini ga manzon shi walam ya azallakum ku kuma bai ba ku izini ba yace wa inna ma azina lahu fi sa'atin min nahar shi ma annabin an bashi izini ne a wata sa'a guda ta wuni kawai ba har kullun ba yace wannan lokacin da aka bashi damar yayi yaki a fatahu makka ana kare shi summa arat hurmatu har yau ka hurmatu habil ams haramcin ta ya koma haramcin yaki cikin ta kamar haramcin ta najiya wai yace wali ballu shahidul gaib wanda ya halarto ya isar da wanda bai halarto ba kenan wannan shine mahallu shahid na al-imam al-bukhari bayan annabi ya gama hudba yace duk wanda bai zo bai ga ma wanda ya zo wanda ya zo kai faqila li abi shuraih sai aka ce ma abi shuraih ma qala amru amr mi yace qala ce ana a'lamu minka ya aba shuraih ni nahi ka sanin wannan aba shuraih la yu'izu asiyan harami ka sani bai kiyaye wannan wanda yake mai sabo dan ta'addanci ba zai bai je ya fake da harami kuma a kyale shi wala farran bi dami ko kuma wanda ya gudu da jini ya zub da jinin wani kuma ya gudu harami yace ai an hana yaki a harami yace wala farran bi kharba ko kuma wanda ya gudu da rusassan wani abu yayi gudu ya aikata mummunan abu kuma ya koma fashi ko wani ta'addanci ya je ya boye da harami yace ai an haramta yaki a harami wannan kenan hadisi na gaba haddathana abdullah ibn abdul wahhab qala haddathana hammad an ayuba an muhammad an ibn abi bakar bakarata an abi bakara yake cewa zakara zukiran nabi sallallahu alaihi wasallam an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi yake cewa fa inna dima'akum lalle junanan ku wa amwalakum da dukiyoyinku muhammad yake cewa asibuhu ina zatan annabi ya ce ma wa haradakum da mutuncin ku hala hara alaikum haram haram ne gare ku ku ci zubuda shi ko ku ci mutuncin juna ka hurmatu yau kuma haza kamar yadda wunin yau yake da alhurma fi shaharikum haza cikin wannan watan naku mai alhurma sai ce alali ballighu shahidun minkum da gaib wanda ya halarto cikin ku ya isar da sako ga wanda bai halarto ba kenan wannan a cikin wannan hadisin al-imam abinda al-imam al-bukhari yake so shine kawai mahallu shahid kin shi shine cewa alali ballighu shahidun minkum da gaib ana me yace
yake cewa wa kana muhammad ya kula sadaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana zalika ala an wallahu ma wa ayi
ha cikin nasin hadisin ko cikin inda ake karin wannan ruwaya naje cikin wannan na kasa
wanda dai ake ne
ha na karshen wa kana muhammad ya kula muhammad ya kasance yana cewa sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya a cikin wannan magana yace kana zalika hakan kin ya kasance ala hal ballagtu marratayn ya hada has haka haso biyu ina wannan sabanin nusukha ne na gaba yake cewa fa'idodin wannan hadisin hadisin wancan na abi bakara zance ya wuce gare shi na abi shuraih kuma cewa wannan mayakan da ya ba asul buusa ila ka'aba zai aika mayaka zuwa ka'aba wannan mayaka ne mabu'u wanda aka sanya musu suna sune wanda suka tashi dan saboda yaki jewish kuma sune wanda yazid ibn muawiya ya tura su zuwa yaka abdullah ibn zubair wannan kuma lokacin da muawiya ya rasu tawajjaha yazid sai yazid ya fuskanci abdullah yana yastawtihi minhu ya ba asul bai'atu yana neman cewa ya mishi mubaya'a sai ya fito zuwa ga makka yana mai tamattu'i daga ya warware wannan bai'at tashi yazid yayi hushi ya tura zuwa ga makka yana umarta shugabanta shine ya haibu na hakim cewa bi akhadh bai'at abdullah cewa ya amshi bai'at abdullah sai ya mishi mubaya'a ya tura zuwa ga yazid yayi mishi mubaya'a fakara su ce la qabalu hatta yu'ta bihi fi wasaqin bazan amsa ba sai an zo mun da shi cikin igiya a darmi sai ya zo ma abdullah ibn zubair yake cewa ana a'izun bil bait ni na boye ga baitin ka'aba sai Yazid ya kiya cewa sai ya dauke shi duk da yana Ka'aba shine dalilin hada wannan hadisin da yake cewa innal harama la yu'izu asiyan wala faran bi kharib Ibn Battal yake cewa Ibn Zubair yana daga cikin malaman ahlus sunna wanda shehi cancanta da khalifanci gami da Yazid da Abdul Malik dan saboda an yi mubai'a ga Abdullah ibn Zubair kahin wa'annan shi kuma sahabi ne na Annabi alayhi salatu wasalam haqiqa al-imam malik yana cewa inna ibn zubair awla min abdul malik ibn zubair a cikin sha'anin shugabancin da aka yi rikici shi yayi cancanta shugabanci game da abdul malik wannan fatawa ta al-imam malik kenan na gaba a cikin shi akwai cewa husnul talaqqi fil inkar kyakkyawan bi da sanni cikin yi wa mutun inkari balle ma in ya kasance shugaba ne magana da in yayi lahi magana da za a mishi magana mai dadi mai tabshi wadda ba za ta harge tsashi ba shi yasa duk girman fir'auna babu wani mai sabo kamar fir'auna amma Allah ya ce annabi fir'auna da Musa annabi Musa da wannan yace fa qulalahu qawlan layyina ku ga ya mishi magana wanda take mai taushi dan ya samu karbar wa'azi duk da girman saban shi kenan dan shugabanni ana musu husnul talatuf in sun yi aikin sabo wa anal girzatu alaihim kai kunu sababu li isarati nafsi wa mu'anadati in an mushi mummunar amfani da lafazi masu kaushi wannan zai sa yayi girman kai kuma yake amsar gaskiyar ma kamar yadda yake wannan sanannan abu ne a ciki akwai cewa wan nasiha li ulatul umur in nasiha ga shugabanni da kuma rishin gishi tare da su kamar yadda muka gani a cikin wannan hadisi kuma a cikin hadisin nan mun fahimci cewa tabligi dini wa nashr ilmi isar da addini kuma da yada ilimi isa ibn ishaq ya ambata cikin karshen hadisin yake cewa nahnu a'lamu bi hurmati haminka an yuballigha shahiduna li ga'ibna wa qad balagtuka fa anta wa sha'nuk wannan karshen abin da ya karo kenan ibn batal yake cewa kullu man khatabahu shari'u bil ilm fa tabliguhu alayhi muta'ayyin duk wanda shari'a annabi ta kai mishi wajibi ne isar da ita wa amma man ba'dahu faradu kifaya amma wanda yake bayan shi farilla ce ta kifaya Al-Imam Ibn al-Arabi, Abu Bakar Ibn al-Arabi, babban hafizin Malikiya yake cewa at-tablighu anhu fardu kifaya, isar da sakon annabi farilla ce ta kifaya. Wa qad kana alayhi salatu wa salam nazala alayhi al-wahyi, annabi ya kasance idan wahayi ya sabko mishi. Wal hukm la yabuhu bihi fi an-nas, da hukunci bai hutawa cikin mutane ce jama'a ku saurara an sabko da hukuncin kaza. Sai dai wanda suke nan in suka ji labari ko sai su isar ma da wanda busu nan, sai wannan ya nuna cewa farilla ce ta kifaya ba farilla aini ba. Shine al-Imam Ibn al-Arabi yake nihi yace amma wannan ya kasance isar da ilimin ya zamana ba abinda ana cikin tsananin bukatar shi bane ana ta neman fatawa akan shi in kuma wannan ne hali ya kasance haka ne to wanda ya kasance da ilimin a wajen shi to wajibi ne a gare shi ya je ya bada wannan ilimin dan saboda ana cikin bukatar shi kamar yadda ya tabbata cikin malaman usul suna cewa la yahillu ta'khirul bayan an waqtil haji ba a jinkirta bayani ga lokacin da ake bukatar shi a cikin hadisin da yace ya gode ma Allah ya yabe shi wannan yace za a dauki wannan a cikin mustahabbi ne fara yaban Allah da godiya gare shi kafin a fara karatu na ilimi da bayanin hukunce hukunci malamai da suke fara da godiya Allah da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ce ta annabi alaihi salatu wassalam gashi annabi duk in zai yi sai ya fara da ita wannan a cikin wannan hadisin muka fahimci wannan inji al-Imam Ibn al-Mulaqin rahmatullahi alaihi wannan hadisi yana cikin hadisan da masail kullin ta kamara masu yawa ne yake cewa a cikin shi ibn al-mulaqin akwai dalilin haramcin yanke ice a cikin harami yace wannan ijma'i ne wanda malamai sun yi ijma'i akai malaman shafi'iyya suka ce bai haramta ba mutum ya yanke in itaciya ce mai cutar da mutane kamar wata kaya ko abin nan dan saboda annabi ya bada izini a kashe dukkan wani fasiki duk da an hana kashe dabbobi kenan itaciyan ma haka ne in ji al-imamu malaman shafi'iyya al-imamu al-khattabi Allah mushi rahama mai sharhin sunan abi daud yake cewa aksarul ulama ala ibahati shauk malamai da yawa sun tayi akan cewa halak ne mutum ya cire ikaya a cikin makka kuma wannan ya zamana daidai ne da wanda ya kasance wancan sauran dabbobi da aka ce mutum ya ko kuma icce mutum zai je ya ciro icce na abincin shi wannan ba za a ce mishi an haramta ba cire icce a garin makka sai babu na gaba babu ismu man kazaba alan nabi sallallahu alaihi wasallam kenan nan bayan al-imam al-bukhari Allah mushi rahama yayi ta ba mu hadisi da suke ta kwadaitarwa akan isar da sakon annabi da isar da ilimi to kuma sai ya dace ya kawo gargadi a gare mu kuma dan kar wannan kwadayin isar da ilimin ya sa mu sayo hakariya ima annabi kariya yace zinubin wanda yima annabi kariya hadisi na 106 al-imam al-bukhari yake cewa hadathana ali ibn al-ja'ad اخبرنا شعبه ايتي اخبرني منصور قال سمعت ربيع بن هراش يقول انجا سمعت علي يقول ناجي علي yana cewa ربيع بن هراش yana daga cikin manyan masu zikirin Allah wanda allazi takallam ba'al al-maut wanda bayan mutu shi gawo shi har zuwa makabarta tana ta tasbihi yana cikin safwatu safwa ibn al-jawzi ya kawo cikin faralash manyan mujallad bi ne manyan waliyai da ya kawo akwai ربيع بن هراش daga cikin karamomin shi shine allazi takallama ba'dal maut yayi magana bayan mutuwa gawo shi tana tahi tasbihi a kai shi makabarta kuma abu ne wanda yake tabbatacce daga baban shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam samitu ali afwan yake cewa naji ali yana cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa la takzubu alayya kada ku yi mini ƙarya fa innahu man kazaba alayya duk wanda ya mini ƙarya fal yalijin nar kawai shiga wuta kenan wannan wata wa'idi ne annabi alaihi salatu wasalam yake yi wasu sun dauke shi ma a addu'a fal yalijin nar Allah sa ya shiga wuta kamar yadda zan mu gani na gaba shi ma yana daidai da shi haddasana abul walid haddasana shu'ba an jami ibn shaddad an amir ibn abdullah ibn zubair an abihi qultu li zubair nace ma zubair inni la asma'uka tuhaddisu yace ni ban ji ka ba kana bada hadisi an rasulullah daga annabi sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddisu fulanun wa fulan kamar yadda wana da wana suke ta bada hadisi kai ban ji kana yawan bada yace amma inni lam ufariquhu walakin yace ka sani cewa ban rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da suke fadakin ni ma na san shi sai dai naji annabi abin da yake hana ni bada wa'asi hadisi mai yawa naji annabin yana cewa man kazaba alayya falitabawa maqadahu minan nar wanda ya muni ƙarya ya sauki masaukin shi a wuta kawai ana tashin kiyama kan mai jinin hisabi ya nemi wuta kenan wannan ba karamin wa'idi bane yace shi yasa ban ni bada hadisi na gaba na 108 dukkan suna dauke da ma'ana guda haddasana abu ma'amar haddasana abdul waris an abdul aziz qala anas innahu la yamna'uni an uhaddisakum hadisan kaseeran yace babu abin da yake hana ni inji anas baku hadisi mai yawa yace annan nabi sai ya samu qala sai dai kawai naji annabi yana cewa man ta'ammada alayya kaziban duk wanda ya muni gangancin ƙarya falyatabawwa maqadahu minan nar ya sabki masabkin shi a wuta duka wannan hadisin yana tattazawa hanyoyi masu yawa bukhari yana hahada su hadisi na 109 shi ma duka hanyar sa daya ne al-imam al-bukhari yake cewa haddathana maki ibn ibrahim haddathana yazid ibn abi ubayd an salma qala sami'tu nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul wannan me aka fahimta a cikin sanadin nan farkon sulasiyat na al-imam al-bukhari kenan hadisan da al-imam al-bukhari tsakanin shi da annabi mutum uku ranne wannan shine farko hadisi 22 ne ina ga 22 ne to wanda yahi yawan rawaito su rasiyat na shi al-Imam al-Bukhari shine daga Maki ibn Ibrahim da sanadi ne bai da wahalar rikewa Maki ibn Ibrahim Yazid ibn Abi Ziyad sai Salmat ibn al-Aqwa har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan kuma shine harkon sulasiyat na shi yake cewa man yaqul alayya ma lam aqul duk wanda ya ga mun abin da ban fada ba falyatabawwa maqadahu minan nar ya sabke masabkin shi a wuta hadisi na gaba yake cewa haddasana Musa haddasana Abu Awana zan mu ga cewa wannan hadisin ya kai mablagut tawatir kamar yadda zan mu gani a sharhi hadisi sama da sahabi 100 suka rawaito shi kenan wannan hadisi ne wanda yake da marawaita diyama a din za a bada misalin mutawatir da shi ake bada daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tasammau bismi ku bada sun ku yi suna da sunana wala taqnu bi kunyati amma kada ku yi alkunya da alkunyata an ka cewa suna Muhammad amma kada kai alkunya da Abul Qasim yace wa marani fil manami duk wanda ya gani cikin barci fa qadara ani to hakika ya gani fa inna shaytana la yatamassal fi surati shaydan bai su bai masaltuwa da surata yace wa man kazaba alayya muta'ammidan duk wanda ya muni ƙarya da gangan falyatabawwa maqadahu minan nar sabki masabkin shi a wuta wannan kade yan uwa wa'azin da zan mu dauka ko kan mu kai ga sharhi me muke fahimta nan annabi ya gama cewa duk wanda ya ganshi a mahalki ya ganshi tabbas kuma a ƙarshe sai yace man kazaba alayya ya san cewa wasu za su huto su tada a wacewa sun ganshi a mahalki amma kuma ƙarya ce sai ya gama wannan hadisin da wannan magana kuma zan mu ga malamai a busa doran abin da suka dora na ilimi ba na san rai ba na shirme na ilimi yadda suka fassara wannan hadisin da abin da yake nihi ba da san rai ba wannan Ibn al-Mulaqin yana daga cikin manyan malamai mu sani cewa malamin Ibn Hajar Ibn Hajar yana daukan maganganun shi da dama cikin Fatawul Bari zaka ganshi kuma yana daga cikin malaman da babu wanda yamma a iya sanin mu wanda yamma umdatul ahkam sharhi kamar shi duk abin da zai ce zai yi rubutu Ibn al-Mulaqin to zaka ga wannan rubutu ne wanda dadin shi ya wuce hankali umdatul ahkam mujallad wajen 10 wani abiyan mushi littafin da karami ne fa'idodin wannan hadisi yace wannan hadisi ne jalil mai girma inji Ibn al-Mulaqin yace hadisi ne maqtu'in bihi mutawatir la yujadu mushabihan lahu fi turqihi wa kasratihi wanda ba duniya ba a samu hadisi mai yawan hanyoyi kamar wannan hadisi Hafiz Abubakar al-Bazzar yake cewa sama da sahabi 40 suka rawaito shi Ibn Salah yace hadisi ne wanda yake matuƙa ta mutawatir jama'a da dama sun rawaito shi daga cikin sahabbai wasu suka ce sun kai sahabi 80 ko sama da haka ma yace ya kai matsayin mutawatir tun daga zamanin da aka rawaice shi har zuwa yanzu. Abubakar Sayrafi a cikin sharhin risala yake cewa marawaitan shi sun yi sahabi 60. Hafiz Abul Hajjaj Yusuf ibn Khalid al-Dimashqi ya hahada hanyoyin hadisin wannan gabaki daya ce sun wuce ya yi tahi guda akan hanyoyin hadisin nan sun yi hanya 70 sahabi 70 ya kawo su cikin ruwaya cikin al-ashara mubashiruna bil janna duka sun rawaito wannan hadisin sai Abdurrahman ibn Auf labarani shi ma yayi littahi akan shi ibnu manda yayi littahi akan shi su da sun kai hanya sama da 87 daga cikin su akwai al-ashara mubashiruna bil janna wanda ibnu manda ya hudo shi cikin mustakharijin shi yace wa kalamu ibn khalil na haul mi'a ibnu khalil ya kawo hanyoyin shi sama da 100 wasu malamai suka ce marawaitan wannan hadisin sahabi wajen 200 suka rawaito hadisin nan bai gushe ba hanyoyin shi kuma ba tubka da warwara ba yake gami da cewa wasu 60 wasu 100 wasu kaza a wani yana da wasu hanyoyin wani bai yada su wanda yace 200 ba wai yana nihin ya karyata wancan ba dan saboda shi yana da wanda wancan da suka gabace shi ba su da kai yace akwai wanda ma ya huddo hanyoyin wannan hadisin hanya wajen 400 babu wani hadisin da aka san cewa ashara mubashiruna sun hadu wajen ruwaya shi kamar wannan hadisin yace amma abin da ya wada ba haka bane akwai hadisin rafa'ul yadaini da masahu ala al-khuffaini dukkan su yace gabaki dayan su sahabu al-ashara mubashiruna bil janna duk sun rawaito wannan hadisin sun yi ittifaki wajen haruto yace nayi bayani akan wannan hanyoyin cikin sharhin rafi'i yayi sharhi na al-tahin da yake cewa al-badr al-munayyir al-badr al-munayyir yayi wannan littafin da muke karanta dadi al-badr al-munayyir sharhin takharijin ahadith ar-rafi'i al-kabir rafi'i yake da ban littafin shi to shi yamma hadith littafin takharij to yace ibn al-mulakkil yace idan wannan ya tabbata kuma mu san cewa ha abin da yasa ta'alifin shi yake da kyau gashi ya siffanta da ikhlasi dan Allah ake yi babu zancen dan mu yi mutane su yaba dan sai sun rasu ma ne ake galittattahan yana daki yana kulle yana ta rubuce rubucen shi ba abin da yake huddo shi cikin jama'a ba su ma san shi ba daga daliban shi sai wanda suke alaka da karatu suka san shi babu riya babu komai a cikin ibadar shi shi yasa zana rasuwa kuma abin sai Allah ya karba yace to idan wannan ya tabbata sai mu ga cewa wannan hadisin yana da buƙatar maganganu da dama yake cewa da yace zamnu masabkin shi a cikin wuta khatabi yace shine ma'ana al-mubaa shine mutun ya samu guri masauki ya je ya zamna ma'anar shi yake cewa yanzu lahu minha makana ya samu masabkin shi ya zamna khabar ne amma ma'anar shi labari ne annabi yake bada amma umarni ne yake bada ma'ana ya cancanci gobe kiyama ya zamna a wuta tabari al-imam tabari Allah mashi rahama yake cewa ma'anar shi shine addu'a tabari sahibu tafsir mai tafsiri kuma babban malami ne na hadisi babu malamin da ya hada hadisi da ilimin tafsiri kamar al-imam tabari tun yayi talifin duk wani wata wallafa da za a yi sai kaga wanda yayi wannan wallafa wanda suka zo baya abinda zai yi sai ya hina shi dan sun gana shi kuma sun yi kare-kare sun gana wancan sai zama na abinda zai yi ya hina shi to sai Imam Tabari shi kadai yake da wannan faralak shi ya fara rubuta tafsir bil ma'asur amma har yanzu ba a samu wanda ya isa yi kamar nashi ba a samu ba to yana da littafin kuma wannan hidimar da yamma tafsirin alqur'ani ita ya soya ma wannan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tafsirin mun taɓa ba da kissa shi nan gurin yana zamana cikin dalibai kawai yace musu a tan shaduna li kitabatu tafsir kuna da nishadi mu rubuta tafsirin qur'ani suka ce eh suka ce mishi kamar takarda nawa zan mu nemo yace mu takarda miliyan guda suka ce haza ma tafani fihi al'amar wannan abin da shekarun mu da mu da kai duka malan zasu kare ba a kare wannan ba yace subhanallahi kallatul himam yayi ta fada yace himma ta lalace rubuta takarda miliyan guda ha aizancin cewa ganin shi wannan kasala ce tare da shi yace to zan muku tarhisin ku samu takarda 500,000 rabin miliyan kin aka samu rabin miliyan din kuma da hazaka da baiwa ta Allah da ya ba su abinda zai fada a cikin takarda miliyan guda din shine yayi talhisi ya fade su ana kare takarda 500,000 ya kare tafsirin suratul nas bai buƙaci karin takarda kuma abinda ya buƙaci fadin bai rage komai ba ba komai yake nuna ba ikhlasi to yayi littahi ya fara tahzibus sunan wal asar mujallad wajen 8 ne ina kuma kamancin haka to wannan littafin da yayi da ya kare shi a cikin harka hadisi da duniya ba a bukata komai akai ya fara shi ya kai wannan mujalladat din ya rasu yana daga cikin wanda har suka kare rayuwar su banda neman ilimi da rubuce-rubuce ko arme bai ba ba da ba jika littattafan shi sine diyan shi sine jikokin shi yake cewa ma'ana al-Imam Tabari to yake cewa a cikin Tahzibus Sunan wal Asar littafin nashi yake cewa ma'anar shi shine addu'a kawai ma'ana wannan mutum Allah sa ya zamana wuta kawai shine annabi yake nihi to kuma aka ce annabi ya maka wannan addu'a kai da kanka ka san ba karamar halaka bace na gaba hadisan da suka zo duka hadisan wannan suna nuni akan haramcin yima annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya kuma yana daga cikin manya daga cikin kaba'iru zunub ko mai aikata wannan ba kahuri bane amma dai ya cancanci azaba sabanin al-Imam al-Juwayni shi ya tayyima akan cewa duk wanda yima annabi ƙarya cikin hadisi kahuri ne kuma azub da jinin shi al-Imam al-Juwayni fatawa shi kenan yace wannan magana tashi mai rauni ce abin da ke nuna mai rauni ce dan shi ma al-Imam ya ce wannan magana yana daga cikin kurakuran baba duka cikin fatawa kan cewa azub da jinin shi kahuri ne kurakure ne na baba wanda ba abun shi yace lalle haka ne wanda yima annabi ƙarya babban fasiki ne yana aikata manya-manyan kaba'ir zunub amma ba za a ce ya kahurta ba na gaba yake cewa babu sabani akan a ce mutun ƙarya ce yamma annabi alaihi salatu wasalam cikin hukunce-hukunce ko kuma at-targhib wa tarhib dukkan su haram ne kuma cikin kaba'ir zunub ake lissafa su babu lisahi da karamiya karamiya mummunin kungiya ce batatta wanda suke ganin cewa su ya halitta a kawo hadisan ƙarya wajen zaburar da al'umma wajen wannan kaga mu da jama'a suna zazzamne cikin Ramadan ba su je tarawihi ba ka jero musu ƙarya ka ce annabi ya ce wanda ya je tarawihi yana da kaza na kaza zuwa na musu ƙarya karamiya ganin su haka ya halitta kuma ya ce shi yasa al-tattafa su ga ƙarya da yawa a jibge a ciki suna da hujja cewa dan annabi a wata ruwaya ya ce wai man kazaba alayya muta'ammidan li yudilla bihin nas dan ya batar da mutane yace to mun kuma ba dan mu batar da mutane ba muka yi mun yi dan mu shiryar da mutane to yace hujja da za a ce musu hujjar da ke kansu wannan ruwaya cewa li yudilla bihin nas manyan hafizai na hadisi sun ce ƙarya ce bata cikin wannan hadisin yace daga cikin abun mamaki wannan ruwaya da suka kawo kuffaz na duniya duka sun yi ittifaki akan cewa ƙarya ce annabi bai ce ba li yudilla bihin nas yace kai muqaddara ma cewa ta inganta muna da taujihin da zan mu mata Allah a suratul an'am ya ce fa man azlama min iftara ala allahi kazban li yudillan nas babu wanda yake wannan kamar wani zalunci kamar wanda ya kirkiro ƙarya dan ya badda mutane nan zan mu dauki mafhumin maganar mu ce cewa to in ba dan ya badda mutane bane ya halitta ya ma Allah ƙarya kenan mafhumul mukhalafa ne wanda la atibara lahu ba an sayi da mafhumul mukhalafa ne na gaba yake cewa wanda ya rawaito hadisin cewa mawdu'i ne yana shiga cikin wannan kalkashin wa'idin dan duk wanda annabi ya bayyana ruwaya yake cewa man ka haddasa anni bi hadisin yura annahu kazibun fa huwa ahadul kazibin duk wanda ya bada hadisi da gare ni ana ganin cewa hadisin ƙarya ne to shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suka mun ƙarya ko da hadisi ne mawdu'i ba ba kai hujja cewa ba ai ba ni na kirkiro shi ba a ƙarya ko ba kai ka kirkiro ta ba a ce ba ka dauke ta ka ci gaba da yada ta kana yada ta da kai da wanda ya kirkiro ta duk ta hiye ku daya Al-Imam Al-Qurtubi Abu Al-Abbas Al-Qurtubi a cikin littafin shi Al-Mufhim Qurtubi guda biyu ne akwai Qurtubi Sahibu Tafsir akwai Qurtubi shi wancan Abu Abdullah Al-Qurtubi yake mai tafsiri to shi mai tafsiri dalibin wannan mai Abu Al-Abbas Al-Qurtubi mai Al-Mufhim fi ma ashkala min talhis Muslim sharhin Muslim yake da to a sharhin Muslim din yake cewa istijaz ba'd fuqaha wal Iraqi malaman Iraqi da suka halitta cewa anasaba ma annabi ƙarya cewa hukunci idan kiyasi ya tabbatar da shi mutun ya nasaba shi zuwa ga annabi wannan hikaya ce ta banzawa da ko kallanta ba zan mu yi ba dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a kawo kamar suna gani in kiyasi ma ya tabbatar da hukunci kawai a ce annabi ya ce yace saboda haka zaga da tattawansa shaƙe da hadisi na ƙarya dan saboda suna dubin cewa ai tunda kiyasi ya tabbatar kawai a ce annabi ya ce na gaba yace abinda wasu suke zaton cewa wannan hadisin shine yasa malamai suke ganin cewa anji Imam Ibn al-Mulaqqi lahani kuskure cikin karanta hadisan Annabi alayhi salatu wassalam harami ne ya kamata ga marawaci ya san nahau daidai gurgurdan da zai kiyaye hadisan Annabi daga kuskure da akhda na nahau dan saboda zaka da ka sauyi kana sauya wannan kana sauya harafi to fasara zata sauya ka shiga cikin wanda suka ma Annabi ƙarya Larabci yana da wata fasosiya wadda duk wata kalmar da zaka faɗa kana sauya wasalinta to zai ta bada wata ma'anar daban. Shi yasa malaman mu suke cewa fasara wannan bakin yayi masasara fasara mutuwa take. Ana kawo fasara baki da kuskure to kuma fasara gaba ɗaya ta rushe. Ta rushe ma ita ba zan can masasara ba ta yi. yake cewa man kazzaba alayya duk wanda mun ƙarya asma'i yake cewa al-imam al-asma'i babban malamin lugha ne ya san lugha duk wanda yake mai karantar lugha ya san al-imam al-asma'i to yake cewa babban abin da nake jin ma daliban hadisi wannan halaka cikin shi shine rishin sanin nahwu dan saboda za su shiga karkashin man kazzaba alayya kana kawo shi ba yadda annabi ya hade shi ba zaka shiga karkashin man kazzaba alayya muta'ammidan yace mazhabun malik yace lam yakun yalhana fahama lahana rawi fa huwa kadhibun alai kana yin kuskure cikin dabat me yasa ake ga muke ganin duk hadisai malamai sai sun wasalace shi ka'ida ta bahasul ilmi zaka yi bahasi ko na magister ko na doctora ko na license wajibi ne in ka kawo hadisi he ka kashi da wasalin shi kana kawo shi ba wasali an ce an yi rafad din shi kawai nemo mai wasali in baka samu mai wasali ba wasarce da kanka ba a amsa hadisi a bahasul ilmi babu wasali dan ka sake ka sa wani yama annabi ƙarya sai wani ya karanta shi ba a daidai ba yama annabi ƙarya irin na ayatul qur'ani yadda ayatul qur'ani baka sauya ba to haka nan yace al-imam al-auza'i litattahan shi na hadisi bai kawa yake ga malaman nahwu yace ku gyara mini kuskure duk wasarce mini babban malami ne amma dake ya san cewa manyan malaman nahwu ya auza'i malamin su malik ne amma litattahan shi doka yake kaima malaman nahwu yace ku wasarce mini hadisan nan ka amma annabi ƙarya yace idan in tambayi idan in ya taho ya zama ya kare bakin shi daga yima annabi kuskure Al-Imam An-Nasa'i yake cewa kuskure idan ya kasance abinda Larabawa suna faɗa ne in an yi katari ka ai kuskuren da a lugha ana faɗar haka nan to wannan babu lahi yana da dama-dama gami da ka sauya da kuskuren da kwata-kwata ma a larabcin babu shi yake cewa shi yasa muka sani cewa malamai al'ada ta gudana duk inda ka gani kuskure a cikin hadisi to ba su bari ko ayatul Qur'ani ko hadisi to ba a bari shi menene hikimar da yasa ka'ida ta rubutu ake barin wannan hashiya ake barin wannan guraren shine amfanin abun kawai dan duk inda kaga kuskure zaka gani gashi ka zo hura ka gyara kuskuren dan saboda babu haramun ne a cikin littafin nashi cikin littafin shi ka dauka kayi mishi gyara kenan shi yasa ake barin wannan guraren ba dan kuma kare sunna annabi alaihi salatu wassalam hadisin da annabi yake cewa ku ba da suna da sunana kada ku ba da alkunya ta wannan hanin am ne ko kuma mansufi ne akan maganganu da dama shafi'i da malaman zahiriya suka sai akan cewa kawai haramun ne mutlaka suka ce an hana mutun ya sama dan shi suna Qasim dan ka a kira shi da Abul Qasim amma ya sama sunan shi da Muhammad wannan babu lahi mazhabin malik cewa ya halitta mutun yayi alkunya da alkunyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai bai ce hujjan malik wannan hanin ke bantacce ne lokacin annabi yana da rai dan saboda hadisin ya zo akan sababi inji malik hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya shigo kasuwa yahuda sai ya abul qasim ya abul qasim sai annabi ya wayo su ce ba kai ba muke nihi da wancan mutunan muke shi ma sunan shi abul qasim to wannan abin sai yasa annabi ya ce masa sahabbai ku bar sa suna da suna ku sabu bar sa alkunya ka kenan malik yace tunda annabi ya rasu to wannan abun kuma ya kawar mutun yana iya suna dan shi Abu Qasim ko kuma a kira shi da Abu Qasim wannan fahimta ta al-Imam Malik kenan wasu suka tai akan cewa wannan haramcin mansuhi ne an halitta daga baya jama'a da dama akwai wanda aka sa musu suna Abu Qasim ka sama biyu su Muhammad Abu Qasim akwai Muhammad akwai su cikin sunan Abi Daud min hadis Muhammad ibn al-Hanafiya Ali yake cewa ya Rasulullahi ya ma'aikin Allah an aihon mun da an bayan ka mazu in an aihon mun da bayan ka me zan sa mishi yace mishi sa mishi sunanka in sa mishi sunanka kuma in sa mishi alkunya ka annabi yace eh kenan wannan ya nuna halacci wancan haramcin mansuhi ne kuma hadisin yana sunan Abi Daud na gaba kuma babban magana yake cewa marra ani fil manami duk wanda ganni cikin mahalaki to zai ganna a cikin zai ganna ya faqala qadra ani haqiqa ni ya gani shedan bai kama da ni Al-Imam Ibn al-Mulaki ne yake cewa ya zo cikin wasu ruwayoyi da dama ruwayoyin hadisi ɗan uwa bangaren su shi yake fassara bangare kamar da Qur'ani bangaren shi yake fassara bangare to haka nan hadisan annabi wata ruwaya za ta zo a rihi wata ta zo ta bayyana ta wata ruwaya a kaza to haka zai kawo hadisan da suka zo karshe kuma ya hudda natijar da abin da annabi yake nihi duba da sauran hadisan da suka zo idan yake cewa ya zo cikin cewa fasairani fil yaqaza a wata ruwaya ya ce zai ganni tabbas nan gaba dan fasairani haka take nuna a cikin mahalaki ya ju a tarwa ya ce fa ka annama ra'ani fil yaqaza kamar ya ganna a cikin halki ya zo a cikin watarwa kuma dukkan su ga sanan manyan littattafai suka huddo su Bukhari duka ya rawaito su yace fa innahu la yanbaghi li shaytan an yatashabbaha bi wa huwa tafsiru lil aula wannan fassara magana harku take malamai sun yi sabani akan tawilin fassara wannan hadisin abubakar al-baqillani yake cewa wannan ruwa ita ce sahihiya cewa mutum ba inda tabbas annabi ya gani da kaban shi da sufofin shi to ba a daga su a halan bane baqillani a cikin sharhi al-kirmani haka yake fada wasan su suka ce ai ra'ahu haqiqatan ya ga annabi ne a haqiqa a wata magana ta uku aka ce idan mutun ya ganshi ala sifatihi fa huwa haqiqa an ka ganshi akan siffar shi yadda annabin yake to wannan haqiqa ce in kuma ba ita bace to kasancewa mahalki ne wanda ko fassara bayyana ibn al-arabi da qadi sun fassara wannan magana akan haka cewa idan mutun ya ga annabi alaihi salatu wasalam akan siffofin shi wanda aka san shi da su ba wai siffofi ba wanda ba a san annabi sallallahu alaihi wasalam da su ba ma'ana cewa fa sayarani meye ma'anarta yace tafsirin shi shine li annahu haqqun dan saboda gaskiya ne ko kuma yana nihin fa sayarani yawmal qiyama zai ganna a tashin qiyama haka annabi yake ni ko kuma wasu suka ce wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nihin da mutanen da suke zamanin shi cewa duk wanda ya ganshi a mahalki to Allah zai kadarta zawwashi madina har ya ga annabin alaihi salatu wassalam a cikin gani na kyarara dan saboda kada halshen shi bai yi ƙarya ba ne saboda mutane da dama suke ganin Annabi alaihi salatu wassalam a mahalki to amma kuma bamu samu labarin cewa ba kuma sun ganshi a kyararrakin a zahiri kenan wannan cewa waqiqin da yake bayyana ya ƙaryata wannan fahimtar cewa duk wanda ya ga Annabi zai ganshi kyarara a mahalki a wannan a zahiri a ba a mahalki ba kamar yadda malamai da dama su suna cewa sun ga Annabi a zahiri kyarara wanda wannan hadisi da wannan fasarori da malamai suke yana raddi a gare su malamai sun yi magana cewa ru'ya ita kanta haqiqanin ru'ya kawai i'tiqadat ne da dan adam zai rika kudurcewa a cikin tahi a cikin zuciyar shi akwai litafi guda wanda aka mali tahi akwai shi a maktaba wajen dana haza tawilu ru'ya ya kai kama wannan fasara kawai wannan ayat haza tawilu ru'ya duk abin da ya shafi mahalki da abubuwan shi da komin shi wannan malamin ya kawo ya ciccira su ɗaya bayan ɗaya kenan a takaice dai cewa fasayrani fil yaqaza yana ba yana nihin ba cewa mutuna lalle tabbas zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin da saboda mas'ala ce wanda zamanin namu an rudu da ita duk wanda bai ga annabi ba a ƙarya ma wanda tabbas zaka san cewa ƙarya ce kawai mutun ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a amince a zo ana ta girmama shi ana ta bashi sarka ana mishi kyautoci magabatan mu sun kasance kullun suna mahalkin annabin alaihi salatu wasalam amma wani ma bai sani ba ganin annabi a mahalki a takaddara ma ka ganshi to wannan kyauta ce daga Allah ba hutawa zakai kana tallatawa ba wanda ya ganshi gani na hakika ba hutawa zai na tallata ma mutane ba ai ya ga annabi ai ya ga kaza wanda wannan da'awa ce zuwa ga sala yana kiran mutane cewa shi fa mutunin kirki ne kawai shine yake san nuna ma jama'a wanda magabata ba aikin su kenan ba akwai wanda cikin magabata shekara 40 yana ibada mata shi bata sani ba mun ga wanda idan yana ibada hutawa yake mata shi ta bashi abincin shi na sahi ya sa alaida ya hutai ta hinye je ba almajirai sarka ita ma bata isa yace mata ba ai ni azumi nake shekara 40 yana azumi mata shi bata sani ba abincin ya amsa ya tashi yace wallahi can makaranta in naje zan ci a can nake ci sai ya amsa ya hutoi ba masu bara a titi da marece kuma in ta ka mishi na dare yayi bude baki ya aje yayi sahur da kai wanda daga cikin magabata dan hakuri akan bala'i hakuri akan musiba shekarun shi duka ya kare su idan shi daya ya shanye bai gani amma matar shi ma bata taba sani ba dan saboda kada ya kai kuka ji ai ido na lalace kaza kaza zamana kai kukan Allah ne to muka kwatanta ikhlasi na magabatan wannan mutun har zai suto ya ga annabi huto yana ga yama duniya a radio ana doka yana cewa ai na ga annabi ai na ga kaza alhali ku annabi sai da ya gama wannan magana dan hatsarin ta da cewa man kazzaba alayya mutaammizan falitabawa amqaduhu minan nar duk wanda ya muni ƙarya ya sabke masabkin shi a wuta nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara assalamu alaikum.